haka rayuwa take. Yanzu zai rika cewa yanzu wane ne nan, to sai zuciyar mutane ta yi sanyi, ta yi laushi. Sai su tsantsance addu’a da kuma istighfari. Amma asalin da aka samu a wannan hadisin da yake kanu yastahibbuna idza suwi alal mayyiti, wannan yayi kama da hadisin Abu Umama a cikin at-talqin, cewa alqalqana mamman wanda aka ga alamar mutuwa ta zo masa a rika fadan la ilaha illallah har ya samu ya fada. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza mata ahadun minkum fa sawaitum at-turaba ala qabrihi, in ɗayanku ma'ana ya mutu kuka daidaita ƙasa akan kabarin shi, falyakum ahadukum ala ra'si qabrihi, ɗayanku ya tsaya akan kabarin shi, summa yaqul, sannan yace ya fulanu bin fulan, ya wani dan wani, uzkur ma kunta alayhi fid dunya min shahadati an la ilaha illallah, ka tuna ko ka ambaci abinda ka zamanto a kansa na shaidawa ba abin bautawa da gaskiya sai Allah a duniya, wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, cewa annabi muhammad bawansa ne, manzansa ne, wa anta radi wa annaka radita billahi rabban, kuma kai ka yarda da Allah ne ubangiji, wa islam dinan, ka yarda da musulunci shine addini, ko ka yarda da musulunci shine addini, wa bi muhammadin nabiyyan, annabi muhammad annabi ne, wa bil qur'ani imaman, qur'ani shine jagora. Amma aka ce fa hada hadisun la yasihu raf'uhu, wannan hadisin baya inganta a jingina shiga annabi, ko malamai sun raunana wannan hadis. Wa an buraidata bin husayn al-aslami radiyallahu anhu wa qala, Allah ya kara masa yadda, yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace kuntu nahaytukum an ziyaratul quburi, na nahana ku ziyartar kaburruka, fazuruha, yanzu ku ziyarci kaburruka, ku rika ziyarar kaburruka. Rawahu Muslim, Muslim ya rawaito shi. Zada Tirmidhi, Tirmidhi ya kara a ruwaya sai yace fa innaha tudhakkirukum al-akhirah, saboda ziyaran kaburruka na tuna muku lahira. Zada bin Majah, Ibn Majah shi ma ya kara min hadisi bin Mas'ud, daga hadisin Mas'ud, Ibn Mas'ud radiyallahu anhu yace wa tuzahidu fi dunya, yana sa gudun duniya. Wannan kenan. Subhanaka Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.